بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر أصبر شابك يقول شوال هجرانا لشكرا دبورة لدي حدود 42 دي دا أشهدنا ترقى وطن مين a shekara ta 2021 wannan shine kasid na 95 cikin jerin giyar kasusun karatun littafin kitabu al-istiqama wallafar Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa muna bibiyar ibn Taymiyyah inda yake mana darussa akan kishi da nau'o'in sa da abin da yake mai kyau da mara kyau a cikin kishi bisa mizani na shari'a ta musulunci mun karanta hadisin Nana Asma'u matar Zubair a gidan Sayyidina Abu Bakar radiyallahu anha wa an abiha wa zawjiha wacce ta ba mu labarin irin yadda ta rayu a gidan miji da bukatunta zuwa ga miji hidima da kuma irin kishin mijinta da kunyarta da yadda take ainihin mu'amala daga cikin fiqhun da mu ambata ba a cikin hadisi shine ashe kasancewar mace tana fitowa waje ta je wani sana'a ko wani aiki bai nufin ba ta da kunya mujarradin fitowa ba rashin kunya ba bai daga shi wannan matar tana fitowa amma kuma ta kasance mai jin kunya ce sannan she mace za ta iya fitowa ta al'amuran rayuwarta sannan kuma ta lazimci kiyaye mutuncin kanta to irin wannan matar za ta iya fitowa ta yi abin da bukatar rayuwa ya tirsasa mata zuwa ga ta malam ya ce faqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ahada aghyara min Allah kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari yake cewa babu wanda yake Allah kishi wa qala yace ghayratullahi an ya'ti al-mu'minu ma harrama Allah kishin Allah shine mu'mini ya aikata abinda Allah ya haramta wa hadha ya'ummu jami'al muharramat wannan kishin ya game dukkanin ababan da suke haramun wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce min ajli ghayratillahi harrama al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batana daga cikin ghayra kishin Allah shine Allah ya haramta al-fasha abinda ya bayyana da abin da ya koyi daga cikin ta fa hadha takhsisun li ghayratihi min al-fawahish yanzu wannan kuma kebancewa ne bayan kishin da Allah yake da shi da ya game dukkanin al-fasha sai kuma aka kebance kishin Allah game da dukkan haramun sai kuma aka kebance kishin Allah game da al-fasha wanda wata ita wani sashi ne na ababan da suka haramta wa kadhalika fi hadisi Aisha sannan kuma mun ji hadisin Aisha la ahada aghyara min Allah an yazni abdu aw tazni amatu babun da yake Allah kishin bawan sai zina ko bai wasa ta zina fa hadhihi ghayra min al-fawahish wannan ma kishi ne game da al-fasha wa kadhalika ammatu ma yutlaqu min al-ghayrati inna ma huwa min jinsi al-fawahish haka nan dukkanin abinda ake sakin kalmar kishi akan sa yana ana magana ne akan kishi game da aikata al-fasha wa bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam annahu aghyara min ghayrihi min al-mu'minina sanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa shi kuma yafi sauran mu'mini kishi wa annal mu'mina yaghawu wallahu yuhibbul ghayra kuma mu'mini yana da kishi kuma Allah yana son kishi wa zalika fir riba amma kishi wanda ya shafi abinda ake da kokonto ko tsoran barna a cikin sa wala man yagharu wa man la yagharu fa huwa dayyus wanda baya kishi to ya zama dayyus shine wato mutum wanda yake mara kishi wa kad jaa fil hadisi ya zo a cikin hadisi aka ce annabi ya ce la yadkhulu jannata dayyusun mara kishin iyalin sa ba zai shiga aljanna ba asalin hadisin lafazi ne na al-imamu tabarani a cikin al-mujamul kabir da daga sahabi abdullahi dan uwar Allah ya kara masa yadda yake cewa annabi ya ce salasatun qad harrama Allahu alaihimul janna mutum uku Allah ya haramta musu aljanna mudminul khamri wanda yake shan giya ya zama giya ta zama mushi addicted wal aq da bai saba wa iyaye what the youth alladhi yuqiru fi ahlihi khubsa da the youth wanda yake ganin ana barna a gidansa iyalansa mata da yaya ko kannai da yayi suna yin barna amma kuma ba su ci gaba da wannan dukan su Allah ya haramta musu aljanna Allah ka kare fal ghayratul mahbuba hiya ma wafaqat ghayratul lahi ta'ala da aka kishin da Allah yake so shine kishin da mutum yake yi wanda ya dace da abinda Allah yake yi da kishi wato na kin alfasha kin wadil ghayratu hiya an tuntaka maharimullah shine ka dinga kishi kana jin damuwa idan ana kekketa alfarman Allah wahiya an tuqtal fawahisha shine ya zama ana aikata alfasha albatina wadh-dhahir na koyi da nasarari lakinna ghairatul abdil khalisa hiya min an yushrikahu alghayru fi ahli amma bawa ta shafi kishi da ya shafi bawa shi kadai ake bance banda wancan kishi gaman me na kishi akan dokokin Allah akwai kishi da ya shafi mutane ake bance shine kada wani ya tarayya da kai a cikin iyalinka fa ghairatuhu min fashiti ahli kishin da mutun yake yi game da alfashar da iyalan shi zasu yi laysat ghairatihi min zinal ghayr bai kai kishin da yake idan wani can da ban yi zina ba zaka ji labarin wani can yayi zina kuma ta shi tayi zina ba zaka damu ba inda a ce ta kamata ce ce da annan hada ya ta'allaku bi saboda wannan da matarka ta yana da alaka da kai wa zaka la ya ta'allaku bi wancan ku bai da alaka da kai illa min jihati bughdihi li maghdabatillahi sai ta fuskar cewa kai fushi saboda abin yana fusata Allah ولهذا كانت الغيره الواجبه عليه هي في غيرته على اهله da haka abin da yake wajibi a gare ka na kishi shine ka dinga kishi game da iyalanka wa azamu zalika imra'atu mafi girma kuma kishin iyalan naka shine kishi game da matarka kuma aqaribu sannan kuma yan uwa yayi da kani da sauran su wamin waman huwa tahta da'ati da kuma dake kashin da'aka atake nan koda yarinya ce take aiki a gidanka ko bazawara take zama a gidanka kanwarka ce ko wata yar uwa ko wata wata musulunta tana gidanka kai limami to wannan ma ya kamata ka kishi a kanta malam yace wani haza kanan dahu idza zalat an yulaina dan haka ne ya halasta gare ka idan matarka ta yi zina ta zarge ta ga zina kai mata tofin alatsi ne ayi mula'ana lima alayhi fi zalika min ad-darar saboda akwai cutarwa game da mutuncin ka akan bi khilafi ma idza zana ghayru imra'ati sabani idan wata ce can wata mata ta yi zina baka da yanci ka ce ta go ayi tsine ne duwa kai da ita wali haza yuhaddu qadhibul mar'ati da haka ne ake yin wato haddi ga wanda yayi ma mace kazafi allati lam yakmul aqluha wa dinu wanda mace a bisa dabi'a tana da karancin addini da karancin hankali da ya kamata a ce in ka soki irin ta ba komai bane amma da haka za a yi mishi haddi idza kana zawjuha muhsinan fi hadhihi alqawlayn matakar mijinta an san shi mutumin kirki to in kai mata kazabi to za a yi maka ainihin wato bulala wa huwa haka yake zance ɗaya daga cikin zantuka guda biyu wa huwa idan riwayati ne an ahmad wannan kuma ɗaya daga cikin riwayoyi daga ahmad a wata nuska ya zo da idza kana zawajuha idan aurenta tana da aure fal ghayratu al wajiba ma yatadammanuhu an nahyu adil mukhzi aw an al mukhza ce dan haka kishi wanda yake na wajibi shine duk abin da yake dauke da hani daga duk abin da zai kawo bakin ciki ko damuwa wal ghayratu al mustahabba ma awjabatil mustahabba min as-siyam kishi wanda yake ana san shi mustahabi shine wanda zai tabbatar da mustahabbancin katangi daya mata daga barna wa amal ghayratu fi ghayri ribatin amma kishi abu inda ba muhallin sa ba wahiyal ghayratu fi mubahi kishi game da abin da yake na halas la ribata bi wanda kuma babu wani abu ko kwatu a cikin shi fahiya mimma la yuhibbu Allah to Allah bai san irin wannan bal yanha an Allah ya hana irin wannan idza kana fihi tarku ma amara Allah idan zama a cikin shi akwai barin abinda Allah ya umarta ayi wani haza qala annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ne annabi yake cewa la tamnaqu ima Allah masajidallahi kar ku hana mata bayin Allah zuwa masallacai wa buyutuhunna khairul lahunna amma dakunan su sun fiye musu kaga yanzu fita masallaci babu riba a kan shi babu shakku ko kwanto a ciki idan mutum yace zai hana yanzu garin hanawa saboda kishi yaje yana hana abinda Allah ya kori dashi wa amma ghayratun nisa'i ba'dhunna min ba'd amma kishin dake tsakankanin mata isu fatilka laysa ma'muran biha wannan kishin ba a ce ayi shi ba shari'a ba ta ce ayi shi ba lakinna hamil umur ittiba amma dabi'a ce kal huzni 'alal masa'i kaman jin bakin ciki idan an yi mutuwa ko an yi gobara ko an yi wata asara ko an shiga wani damuwa ko kare arziki a dabi'ance muna jin bakin ciki ko kaga wannan bakin cikin ai babin da aka ce mu zauna mu yi shi zamu san tsada amma kuma shari'a bata hana mutum ya bakin ciki an halasta ma amma ka mutuwa kai damuwa kai hawaye an halasta maka idan an maka in ka ji bakin ciki kai bakin ciki to haka shi ma kishi yake ba a umarci mata da su yi shi ba amma ko ba ana sabatun da dabi'a ce wa fi sayyaini an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala a cikin bukhari da muslim manzo Allah yace kulu ku ci wannan abinci gharat ummukum mahaifiyar taku ta yi kishi lamma kusiratil qas'a lokacin da aka fasa wannan kwano wa qalat aisha aisha take cewa awala yagharu mithli ala mithlik to irina ba ta yi kishi akan irin ka ba wannan hadisin sai muslim kenan wa qalat ce ma girtu ala mar'atin ma girtu ala khadija ba mata da ne kishi da ita irin kishi da ne da khadija radiyallahu anha wa an khadija wannan yana cikin bukhari da muslim wannan ya kawo mana sunna da nuna mana shawahid akan cewa kishin ba abin aibatawa bane aga annabi sallallahu alaihi wasallam da kanshi yace aisha ta yi kishi da aka kawo abinci daga ɗakin safiya ta yi kwallo da kwanan ya fashe yace za ta biya kwanan ta fasa abincin kuma ya ba wasu suka ci kaga ta yi kishi annabi bai zargi ta akan wannan kishin amma yayi mata hukunci akan fasa kwanan wata saboda yanzu yana cikin aiki da muka ji a baya cewa in ta aikata abin da ya saba wa shari'a kishi za a yi mata hukunci za ta yi gama ba za a ɗauki cewa tunda kishi ta yi ta ɗauki ɗan kishiya ta wurga shi a rijiya cewa ta ci banza ba a'a za a yi mata hukuncin kisan kai haka in ta ƙona ɗakin kishiya ko ta yaga mata takardun makaranta ko ta fasa mata tangaraye ko tibi za ta biya saboda wannan ɓarna ce to haka kuma gashi Aisha take cewa irina ai dole ta kishi a kan irinka annabi ya ce mata a'a ki daina ba haka nan kuma take cewa na yi kishi da Khadija fiye da duk wata mata tare da cewa a sayyida Khadija radiyallahu anha sayyida ta rasu sannan aka auri Aisha amma saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawaita ambatan Khadija yake yawaita kyautata ma ƴan uwanta da danginta da ƙawayenta shi ne Aisha take ganin cewa yaushe ne dinga tunawa da wannan mata da ta riga ta shuɗe bayan ita gata sai take jin damuwa da haushi shine hautaran ta mishi magana ya mai mata da magana da ke mata ciwo sosai ya mata gorin cewa ta kasa haihuwa sai da yake wata guda kullun yana tuna mata yace Allah ya adarta ni da ƴaƴa daga Khadija Allah bai adarta ni da ƴaƴa daga gare ku sai da wata ɗaya yana mata wannan tilawa yace daga nan sai na kiyaye Hadiza bana magana ta sai ta dina magana ta saboda tana lafiya da mai gidanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an Fatima annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam sannan Fatima ma ta zo ta kawo annabi sallallahu alaihi wasallam kara ta ce innan nasa yaquluna innaka la tazaru li banatika ai gashi mutane ma suna cewa kai baka ta yayanka kishi lamma arada ali an ya tazawwaja binta abi jahal yayin da sayyidina ali ya so ya aure yar gidan abu jahal wa khataba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo ya huduba wa zakara sirran lahu min abil as ya ambaci surkutaka da ya sama ta mutuntawa daga Abul As ibn Rabi wanda ya aure ɗaya daga cikin ayyukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wato Zainab wa qala yace haddathani fasadaka jin magana da ya faɗa mun gaskiya yake faɗa mun sirki ne na Allah mai mutunci wa wa'adani wa wafani fa wafani kuma ya muna alƙawari ya cika mun ya rike mun yaka da mutunci wa qala kuma yace inna banil as ista'adhanuni fi an yuzawwiju bintahum aliya Ali ya biya sami ya turo dangin amaryar su zo su roƙe ni cewa na ba da izini a yi wa Fatima kishiya wa inni la azin annabi ya ce na rantsa da Allah ban yadda ba summa la azin kuma wallahi ban yadda ba illa an yuri da ibn abi talib an yudalli kablaci amma idan dan gidan abu talib ya nace zai yi to ban haramta mashi ba amma ni ya saka mai ayata wai ta zawwaja bin tawhiji a wurin shi wallahi yace na rantsa da Allah la tastalu bintu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa bintu aduwwillahi inda rajulin abada wallahi ba zai yi a ce waɗannan ƴaƴa guda biyu da ƴar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ƴar gidan Abu Jahal abokin gabar Allah a ce ko mijinsa ɗaya ba zai yi wannan haɗin bai yi ba haɗin gambiza wannan hadisin ash-shahid dake cikin sa shine kasancewar Fatima ta ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai ga yinan ma an ce baka kishi game da ƴaƴanka kai ka ki ta yayin kishi
wannan ya nuni zuwa ga ashe ana yin hujja da abin da mutane suka yadda akan abubuwa na rayuwa yadda mutane suka fahimci abu dole ka bari da kayyar shi sannan kuma ashe iyaye suna kishi akan yayin su suna gidan miji suna tayar su kishi baka aure da ya kawai ka zira ido kana ganin ana mata dulancin da ga dama ka ce ai ka riga ka ka aure da ita wannan tunanin ba mai kyau bane wajibi ka bi sawun me ake ciki domin inda wannan magana ta faɗa mara kyau ne da sai annabi ya gyara mata ya ce a ni ina aure da ya ba ruwa ko mun gani takariri ne kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mata wajibin ka aure da ya yi zama kana da masaniya akan me take ciki a gidan mijinta idan mijinta zai yi aure kana da maslaha akan ka san wa zai aura malamai sun yi kokarin su wajjaha wannan hadisin da muka gudu dama yaya annabi sallallahu alaihi wasallama zai aure ƴaƴan mutane su yi musu kishiyoyi kuma shi ce ba za a yi ba aishi ba ko mun gani wasu suka ce to khususiya ne gare shi ga ƴaƴan shi su ba musu kishiyoyi wasu suka ce game da Fatima musamman saboda ita ya ce innaha bada'atun min tsoka ce daga gare ni yu'zini ma yu'ziha duk abin da ke cutar da ita yana cutar da ni in an bata mata rai to a cikin alhakin hadda ne aka dauki alhakina sai annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in ka dauki wannan fasara to annabi ya taimaki wacce matan ne ya taimaki ta ne ta halaka in ta take kishi da Fatima irin abin da ke faruwa tsakanin kishiyoyi ya faru da ita da Fatima to yanzu kamar tayo manzo Allah rashin mutunci ka ta iya tafiya wuta to da taje garin yin aure ta shiga wuta garata gara hakura da wani kaga akhafu darrin ne annabi ya duwa mutum ya dai kenan nabi kuma wasu kuma suka ce a abin da yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka kamar da ibnu qayyim ya karkata zuwa gare shi kenan cewa dama can akwai shari'a cewa ba za a yi mata kishiya yace dan kuma shari'a na iya zama ko a furta ko a fahimce shi a yanayi akwai yanayin da za a fahimta wani abu cewa shari'a ne ba sai an furta ba cewa mace iri kaza idan ka aure ta akwai misali in ka je ka aure a wani family ko ta kabila ko wani gari wanda su ba su san ana yin kishiya ba ba ruwansu to irin wannan ka je ka aure a wajen al misali za ku su kabilu a Borno masu irin wannan tunanin ba a musu kishiya don ka je ka aure a wannan wurin to ba sai an ga maka ba ka dauki wannan sharadin ka yi shi ko bai halasta ka kishiya ba to in aka faɗi wannan sai su ce to ai an haramta abinda Allah ya halasta ba haramta shi sa annabi ya ce in dole sai ka aure wata to cikin mai'ata dama shi yin mace ta biyu ta uku ai halasta ba wajibi bane ba dole bane to idan kana so ka aure wata ya halasta wa in aratu mustabdala zaujin makana zaujin sai ka saki wannan amma dai su zauna ga kashin igiya daya to annabi sallallahu alaihi wasallama yace bai yadda ɗan shi ta zauna igiya daya da igiyar wancan ba wasu kuma suka ce a kafa'a ce babu tunda annabi ya bayyana kana auren ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in za ka yi mata kishiya ya kamata ta zama ko dai ƴar siddiqi ce ko ƴar wali ko wani mutumin kirki amma ba ƴar gidan wani babban kafiri da ake ji da shi a gidan kafirci da ka bai ka aure gidan limamu ahlus sunna ka je ka aure kuma ɗan gidan wani zindiki ka ce ka hada su biyu guda bai yiwa babu kafa'a ma'ana bayan kafa'ar miji da mata ana duba kafa'ar kishiya da kishiya manzo ya ko mun gani wasu suka ce wannan shine dalili malamai sai tattaunawa mai tsayi game da wannan hadisi in kuma fatul bari za ka gani almuhimmu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace bai yadda ba saboda waɗannan illolin ko wasu su amma shahidin da ke cikin hadisin shine Fatima ta ce kai ba ka kishi ma'ana saura suna yi ke to me yana annabi shi ya kishi ko kuma su fahimci baya kishi saboda kunyarsa da dattakunsa kenan ko da aka ce ya zama kana da sa ido akan halin da yake take ciki a gidan mijinta kana mata wa'azi ta da mijin kana taimakon su gurgurdan hali to kuma yana da kyau ya zama kana da kawaici da kunya da kau da kai ga abin da kuma yana iya zuba maka da mutunci kar ka sa ido da yawa ko ka shishige ko kuma har yanzu akwai wanda za ka ga ya warwa da mutum ya amma kuma sai har yanzu shi yake da iko akan ya shi yake da iko akan ta ba kai ba mijin da haka ko za a yi buga maka ya ce eh wance uku to da Allah ga yi nan za a zo a ɗauke ta da mota za su je za a yi mata fasfo za su tafi dama akwai tafiya da za mu yi ne Dubai to kuma kawai shi kenan dai ka zauna ka cigaba da tilawa kawai shi kenan ko kai ta kuka kana kallon TV kana kuka sai ka ga ana yin hidimomi da matarka baka san Allah yake ciki ba, to wannan ba daidai bane. Kuma gani ba daidai bane, ko za a tafiya da matarka to ya kamata a gaya maka akan lokaci, a nemi shawararka, shi dama wallahi tafiya ce miki, sai muka ce amma sai in ka yarda, to sai ka ga ma an girma maka kuma sai ka mutunta kai ma. Amma kai ka zo a ce ba ta nan, ka buga mata ta ce wallahi ga ma ocean passport, mun je yin passport ne, baba ne ya ce mu zo za a mana passport, za mu tafi za mu raka shi India. Sai kuma gana nan a Kano ko Sokoto kawai zafi yana neman ya kashe ka. Allah shi kyauta. Malam ya ci gaba da cewa fa hadhihi al-ghayratu allati ja'at biha sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine irin kishin da sunna ta zo da shi. Wa ghayratullahi an ya'ti al-abdu ma harrama Allah alayhi, ma harama alayhi, kishin Allah shine bawa ya aikata abin da ya haramta a gare shi. Wa ghayratuhu an yazniya abduhu aw tazniya abatu, kishin Allah shine kishi kada baya so bawan shi zina ko bai wasa. Wa ghayratul mu'mini, kishin mu'mini kuma an yaf'ala dhalika umuman wa khususan bi haqqi, an yaf'ala dhalika mu'mini na kishin kar a aikata waɗannan munanan ayyuka, alfasha da haramun da zina, sannan kuma yana kishin su musamman a cikin iyalansa. Wal ghayratu allati yuhibbuha Allah al ghayratu fi riba, irin kishin da Allah yake so shine kishi a cikin abin da yake akwai kokonto. Wal ghayratu allati yuhibbuha Allah al ghayratu allati fi ghairi riba, kishin da babu kokonto shine Allah baya so. Wa hunan qasama banu adama arba'atu aqsam, daga nan sai mutane a raba su gida hudu ta wannan fuska. Qaumun, kashi na farko, qaumun la yazaruna ala muharramati Allah bihalin wala ala hurumiha, mutanen da ba sa yin kishi kwata kwata, suna ganin ana yin alfasha amma ko a jikinsu ko ba sa kishi akan muharramansu, matansu da yayansu. Mithlu dayyuf, kamar ad-dayyuf, dayyuf shine wato mutum wanda yake mai kama da alade. Akwai wata al'ada a cikin Turawa ta dayyusanci, shi suke ce ma me suke ce mishi ne cuckold ko cuckold, c u c k o l d, cuckold na jin haka ne, c u c u c k o l d. Now cuckold shine miji wanda yake gayyatan ma wani ya zo ya sadu da matar shi, nasara suna yin wannan, yana cikin al'adar su. A da mun karanta shi a littattafan Turawa, ban san ko me suna yi, to wannan ko a cikin Turawan ma ana kiran shi da wannan sunan saboda ana kallon shi a matsayin wani abin Allah wadare ne. Sukan gayyaci wani abokinsu ko wanda za su biya shi kuɗi ya zo sayar da matar shi kuma yana kan, to asali shi ne addayu, ya kai matuƙa wajen rashin kishi wannan alade kenan. Wal qawwat, da kuma pimp shi ne qawwat, kawali wanda yake nemo mu masu neman buƙatar zina, abokan zina, yana da lambobin ƴan mata da ƴan iska da fasikai, yana da lambobin alhazan birni masu neman irin wannan service, isan da suke nema za su kira shi su ba shi muwasafat, su ba shi irin yanayin abin da suke so, kamanni ko girman jiki ko shekaru, shikenan. Shi kuma zai ce to ai akwai wancan, akwai wancan, nan da nan ya haɗa irin wannan shedanci, shi ake ce makawali ko akwai sitinda, tun ana irin wancan karuwanci na gargajiya akwai kawali, kamar dillalin karuwai shine dillalin su ko agent ɗin su, shi ake ce ma alqawadu a larabci, shi ma wannan abin Allah wadare ne. Kaga shi saboda rashin kishi shi yake ma haɗa zina, shi ba ruwan shi an yi zina, za a yi zina a biya shi, kuma har ya dinga neman feedback daga kwastomomin shi ko sun samu satisfaction na irin service ɗin da ya rangar rubu, to wannan ya kai matuƙa wajen lalacewa. Allah ya raba mu da irin wannan mutane. Wa mithlu ahli al-ibaha, da kuma waɗanda ba sa da haram, allazina la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu, wanda ba sa haramta abinda Allah ya haramta, irin mutane wanda suke sun yadda da aure na jinsi, aure tsakanin ya da ƙani ko makamantansu. Wala yadinuna dinal haqq, ba sa addinin gaskiya, kamar yadda yanzu a ƙasashen Turawa an fara kaiwa ga irin wannan, a ƙasashen da suka halasta aure tsakanin mazowa dangantaka, a ƙasashen da suke halasta abin da ake cewa nikahul mithliyin, wato auren jinsi ɗaya, auren miji da miji, auren mace da mace, duk ana yi waɗannan, duk waɗannan suna cikin mutane waɗanda ba sa jin kishi akan dokokin Allah kwata kwata. Wa minhum man yaf'alu dhalika sulukan wa tariqa, akwai wanda ومن يجعل ذلك سلوكا وطريقا akwai wanda suka maida wannan irin dabi'a ya zama shine hanyar su shine aikin su shine tafarkin su shine sana'ar su kamar dai shi kawalinki wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna allaha la yamuru bil fahsha sune da su dinga yin barna haka su suna cewa ai mu haka muka tashi muka ga ana yi to wannan ba uzuri bane a gurin Allah lalle Allah baya umarni da al fahsha wa qaumun kashi na biyu mutanen da yagharuna ala ma haramahu Allah wa ala ma amara bihi mimma huwa min nau'il hubbi wal kurhi suna kin abinda Allah suna kishi game da abinda Allah ya haramta kuma har ma suna kishi game da abinda Allah ya umarci ai shine mutum ya wuce maka idarawa kamar ya hana matan shi zuwa islamiyya saboda tsabar kishi ya hana ta zuwa masallaci ya hana ta zuwa asibiti ya hana ta shiga dangi ya hana ta komai kishin shi ya wuce misali wanda wannan yana zuwa ne a yanayin so da ki wayaj'aluna zalika ghayratan sai su dauka wannan ma wai kishi fayakrahu aduhum min ghayrihi umuran yuhibbuha Allah wa rasuluhu sai mutun ya dinga kin wasu abubuwa da wani ke aikatawa wanda kuma Allah yana san abubuwa amma shi baya so ya ga wani nayi wa minhum man ja'ala zalika tariqan wa dina wani ya maida hakan ma addini kishi da kin masu addini wai sanuna alhasada wasadda an sabilillahi sannan suna da yawan hasada da kuma toshe kafar Allah wa bughd ma ahabbahu Allah wa rasuluhu ghayratan da kin abinda Allah yake so su dauka kishi Allah yana son abu su suna ki Allah ya ce ai abu suna hasada da masu yin abu to wannan sai su dauka kuma wai a tunanin su kishi a ba kishi bane hasada mu kiyaye kishi yakan juye ya zama hasada kamar da muka ambata idan ga wani na wa'azi ko yana karantawa kai kuma kana kishin dama dai ba shi yake yi ba to wannan ya tashi daga kishi ya zama hasada domin ana iya tarayya shi akan wannan kai kana wa'azi shi ma yana yi kana da islamiyya shi ma yana da islamiyya kana da hadda alqurani shi ma yana da ita in kana jin haushin wannan abin da yake to wannan ya tashi daga kishi ya koma hasada wani na da dukiya yana cire ta dan Allah kana jin haushi kana kyamar me yasa yake kana hasada ne wannan ba kana kishi ba domin ana iya tarayya a wannan mun ambata a farko batu game da wajen tarifin kishi batu game da cewa ba a kishi akan abin da ya halasta ai tarayya a wajen yin shi ya halasta mai tarayya gaba ɗayan wajen kaunar Allah to ba daidai bane wani ya dinga jin haushin wani dan yana kaunar Allah ko wani ya dinga jin haushin wani dan yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in ya zama haka ya zama kishi ya zama hasada malam ya shiga ba da cewa wa qaumu yagharuna ala ma amara Allahu bihi duna ma harama akwai mutane da suke kishi da uku kenan go suke kishi akan abinda Allah ya umarta ai duna ma harama ba sa kishi akan abinda Allah ya haramta abinda Allah ya ce ai shi suke jan haushi amma kuma sa su ga ana yin abinda Allah ya haramta galibi zaka samu wannan su ne masu tunani irin na mutane na yanzu suna jin kishi haushi su ga ana auratayya su ga ana haihuwa su ga ana fita da hijabai suna jin haushin wannan amma kuma kullun sa su ga ana cakuɗe ɗin ya maza da mata su ga mata na neman ƴancin kansu mata na fitowa suna kafada da mazaje mata suna rike mukamai to sun ga wannan suna jin daɗi to waɗannan batattu ne jama'a fatarahum fanarahum fil fawahishi la yubghidunaha wala yakrahunaha sai mu ga suna son alfasha ba sa kyamata za ga uba ya tura ɗan shi jami'a bai damu da komai za ta yi ba shi dai ta kawo mai digiri in ta zo hutu ya ganta da hijabi sai ya fara fada wannan kuma wani irin yubi ne haka sai ka ce wata munafika to wannan bai da kishi amma da zai je campus din ya ganta a cikin maza ko ya ganta tana yin wani abu wanda bai dace ba to zai ce yawa ta fara wayewa ai ta zama ɗan boko in dai ta iya turanci kuma tana cin point din da ya kamata a department din su kawai shikenan to wannan da UC ne shi ba bal yubghiduna as-salawati wal ibadat suna kin sallah da ibadoji ya tura yaron shi boarding school yaro ya dawo kullun fita da asuba yace yaron ya maka mishi shi yana shi bacci da asuba baya san ana fita sallah asuba ya zuwa bacci ya bacci da ibadoji yara su koma hutu daga makarantu suna ta azumi litinin da alamis iyayen su fara jin haushi dan me za su suna ta azumi za su rame su ba su kai su makarantun nan dan akwai musu zabin ka addini ba to wannan irin nau'in irin wannan nau'in ne
kama qala Allah ta'ala kuma da Allah ya faɗa game da su yace fa khalafa min ba'di khalfun adaa'us salata wattaba'us shahawati fa sawfa yalqauna ghayyan Allah yace sai aka samu suka biyo baya wadanda adaa'us salata sun wulakanta sallah wattaba'us shahawati suka biye masoyayen zakata Allah yace fa sawfa yalqauna ghayyan da sannu za su gamu da ainihin wato ghayyan tabewa azaba wadan tabar da su wa qaumun nau'i na hudu qaumun yagharuna mimma yakrahu Allah suna kishin duk abinda Allah yake ki wa yuhibbuna ma yuhibbuhu Allah suna san duk abinda Allah yake so haqulai hum ahlul iman wadannan su ne asalin masu imani su ne wanda suke akan dide abinda Allah yake ki kaki abinda Allah bai ki ba kar ka kishi koda asalin dabi'a ka bata so sai ka hakura Allah ya halasta to ka hakura ko baka so Allah ya halasta mijinki aure fi da daya to ki hakura kar ki ki wannan Allah ya halasta ai haihuwa daya biyu uku hudu biyar har goma ko to kai likita ka hakura kar ka ki wannan saboda an cika maka kanka da wasu bayanai turawa sun kawo wasu bayanai sun tsara maka su kaga armashin su to kar ka sake ka ki abin da Allah yake so na fata mun gane wannan faslun wa min asbab dhalika ma waqa'a to wannan shine asalin muqaddimar da ya gama kina akan kishi zai zo yanzu ya fara magana akan kishi a wurin sufai ya suke fahimtar sa ya suke fassara shi ya suke mu'amalantar sa wa min asbab dhalika ma waqa'a min al-ishrak fi lafzil ghayrati fi kalam al-mashayikh ahl al-tariq daga cikin abin da aka samu wato al-ishrak tarayya akan lafazin shine wannan lafazi na kishi bayan wannan ma'ana shi shari'a kuma an samu ɗan ɗari ku sufaye su ma suna da nasu lafazin a cikin wato kalmomin da suke amfani da su a cikin irin mustalahat da suke amfani da shi a gidan ɗarika akwai kalmar kishi fa innahum takallamu fiha sun yi magana game da kishi bi ma'anin da wasu ma'anoni ba'dihha ba'dha muwafiqun li 'urfi shari'i wasu daga cikin ma'anonin sun dace da abin da yake sananne a cikin al'adar lafazin kishi a shar'ance wa babu ha laysa kadhalika wasu kuma ba haka bai wa babu wani sashe da waɗannan maganganu nasu na kishi hamada minha ma hamada hushari sun yaba wa abin da shari'a ta yaba wa na kishi wa babu wasu su kuma hamada minha ma lam yahbud hushari sun yaba ma abin da shari'a ba ta yaba mishi ba ban zamban abinda ma shari'a ta zarga ne waqad taqaddama annal ghayrata allati wasafa Allahu biha nafsuhu imma khassa wa huwa an ya'ti almu'minu ma harrama Allah ma harrama alayhi mun ji cewa kishi wanda Allah yake yi Allah kuma yake san shi shine ko dai kishi yake bance shine kishin kada mu'mini ya je aikata harama imma amma ko kuma wato mai ma'ana ga magari gudaddiya wa hiya ghayratu lil fawaish ma zahara minha kuma baka shine kishi game da alfasha abinda ya bayyana da nabi wa amma al-ghayratu fi silahi daifatin min ahli al-tariq da su abun sufaye abinda suke nufi da kishi sai ya kawo maka daga gare shi ya ce fa qala abul qasim al-qushayri ga abinda al-qushayri yake faɗa a cikin juz'i na biyu al-qushayriya yace al-ghayratu ita kishi karahatu musharakatil ghayr ki kyamata rashin son wani ya tarayya da kai wa idha wusifa al-haqqu bil ghayrati in aka siffanta Allah da kishi fa ma'anahu ma'anar wannan annahu la yarda bi musharakatil ghayri ma'ahu Allah bai yarda wani ya tarayya da shi ba fi ma huwa haqqun lahu ta'ala a cikin abin da yake haƙƙin shi ne shi Allah bi ta'ati abdihi lahu Allah bai yarda wani ya tarayya da shi a cikin yima yin da'a da bawan suke yi masa ba Allah bai yarda wannan ba fa qawluhu al ghayratu ibn tabi'a yace to fadin sa da yace ita al ghayra karahatu musharakatil ghairi ashara bi lafzil ghairi da yace al ghairi yana nuni da wannan lafazin ilashtiqaqi lafzil ghairati zuwa ga asalin inda aka tsamo wannan lafazi na al ghaira haka ake karanta shi al ghaira da fatha da li wa huwa aqrab wannan abin a ce al ghairatu daga al ghayru wani to yana kusa da ma'ana tsayayya fa innal ghairata imma min tagayyuril ga'il ita ghaira ko ta zama daga canzawar shi ne yin ghaira mutum yana kaunar mata tana kaunar mijinta idan ta yi fushi
sai a ga dabi'a ta canza daga kaunan zuwa tsagiranci ko rashin mutunci ko kiyayya ko shine al-ghayra ay taghayyarat hadhihi al-mar'atu al-gha'ira wannan mace mai kishi ta canza ina fata mun gane wa imma min muzahamati al-ghayr ko kuma idan ma'anar shi daga wani shi wancan third party wanda yanzu yana gogoriyo yana kunne da kafada da ke akan mijinki waccan matar da take son ta aure mijinki ita ce al-ghayru shine aka ce al-ghayratu ko kuma ke ce al-ghayru al-ghayru ay al-mutaghayyiratu alasa an fanci yadda abin yake a harshe lakin qawlu sai binti mai yace amma fadin sai da yace karahatu musharakatil ghayri huwa istilahul khas laysa bimutabiqin listilahi shari' wannan magana da ya fada to istilahi ne nasu na ɗan ɗariku bai dace da istilahi da shari'a ta sani ba cewa kyamatar tarayya da wani bal huwa a'ammu minhu min waje wannan magana tafi fa'i fiye da istilahi na shari'a ta wata fuska wa khassu minhu min waje ta wata fuska kuma ake bance ki amma kaunuhu a'ammu kasancewarsa yafi fa'i fa innahu yadkhulu fihi musharakatul ghayri al-mubah zai shiga cikin wato a musharaka da wani amma wata halasta kal musharaka fil amwali wal ibadati wat ta'ati kama sa wani tarayya da kai a cikin dukiya ko ibadoji ko ayyuka na da'a to wannan koda ya tarayya da kai ba abu ne da za ka ji kyamar tarayya ba idan ka ji kyamar ya koma hasada kamar da muka ambata wa hadhihi laysat ghayra ma'muran biha wannan ba kishi ne wanda aka umarni da shi bal ba'dha muharramun huwa asad wani sashi ne daga kishin da zaka yi wa wani akan Allah ya bashi dukiya ko yana bautawa Allah ko yana biyayya Allah wani sashi na wannan irin kishin haramun ne ma shine hasada kana so wannan ni'ima ta wadata ko ni'ima ta kokarin ibada ko ni'ima ta da'a ga Allah kana fatan ina ma ta kauce daga barinsa wa yadkhulu fiha al-musharaka fil bud'i ɗayan bangaren kuma shine zai iya shiga cikin musharaka a tarayya game da matarka wal ghayratu ala zalika ghayratun mashru'a to ka kyamaci wani ya tarayya da kai akan matarka akan kwanciya da ita ko jin dadi da ita ko hidima da take maka wannan ita kuma ghaira ce wanda shari'a ta yarda da ita kuma ta umarni da ita kuma ta zargi duk wanda bai da irinta wa amma kawruhu akhas ta ɗaya fuskar kuma da zai zama wannan tarifin na yan ɗarika na cewa al-ghayra ita ce karahatu musharakatul ghayr akwai inda zai zama bai kai faɗin na shari'a ba fa innahu yakhruju minhu al-ghayratu allati la yusharikuhu fiha akwai wato abin da yake fita daga cikin wannan shine mene irin wato kishi na abin da ba a tarayya da shi a cikin ta mislu ghayrati al-mu'minu an yazni aqaribu shine kishi na mutum da zai yi akan kada ƴan uwansa mata su zina aw ghayratu an tunta haka maharimullah ko kuma kishi da yake akan wato keta alfarma Allah fa inna Allah yagharu min dalika Allah yana kishi game da wannan wal mu'minu muwafiqu li rabbi bawa yana dacewa da ubangiji suka wannan bangaren fa yuhibbu ma ahabba wa yakrahu ma kariha yana son abinda Allah yake so yana kuma kin abinda Allah ke ki wali hadha wasafa ghayratan lahi bima yuwafiq istilaha dan haka ne aka siffanta wato kishin Allah da abin da zai dace da wannan islahi fa qala yace ghayratul lahi Allah yarda bi musharakatin ghairi ma'ahu shi kushari yace kishin Allah shine kada Allah ya yarda wani ya tarayya da shi fi ma huwa haqqul lahu min ta'ati abdi a cikin abin da yake haƙƙin Allah ne na biyayyar ainihin bawansa malam yace wa hadhihi ghayratu a'ammu mimma dhakarahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam min wajhi wannan irin kishi yafi fadin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata ta wata fuska wa ab'adu an maqsudil ghayrati allati dhakara annabi sallallahu alaihi wasallam min ghayrati alhaqqi subhanahu kuma yayi nisanta daga manufar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata na kishin Allah subhanahu wa ta'ala faqad fasara ghayratuhu ay ya'ti almu'minu ma harrama Allah ma harrama alayhi annabi ya fassara cewa kishin Allah shine mu'mini ya aikata abinda Allah ya haramta mishi bi an yazni abduhu aw tazni amatu ya kuma ambaci cewa shine bawansa ko bai masa sizina kaga shi kuma tace yace kishin Allah shine kada Allah yana kin ai tarayya da shi akan hakinsa shi ko annabi cewa kishin Allah shine aikata zina ko aikata alfasha da bayi shi kaga abinda annabi ya ambata na tarifin kishin Allah ya bambata da abinda wancan ya ambata da kana annabi shine daidai sallallahu alaihi wasallam wa qala kuma annabi yace min ajli ghayratihi harrama alfawaisha ma zahara minha wa ma batal saboda kishin Allah kisa Allah ya haramta alfasha mu bayyana ya da koyayya faj'al alghayrata mutlaqa sai ya sanya kishi a sake muta'alliqa bi fi'l almuharramat tana hada da aikata haram waj'ala azmaha wa sultanaha fi itiyani alfawahish ya sanya mafi girmanta a cikin aikata alfasha ma zahara minha wa ma batal ومن جعلها ومن جعلها لنفي المشاركه في حقي شي كو wanda yace kore tarayya da Allah game da haƙin sa kana dukhulul shirk fi llahi fi babil ghayrati indahu aula min dukhulul fawahish wanda yace shi yana ganin a sanya wato a ce daga cikin kishin Allah hadda kin da Allah yake yi na a aikata wato azmusharaka da wanin sa a cikin haƙin sa kaga wanda ya sanya wannan ya sanya shirka a cikin abin da Allah yake kishi to ashe a wurin sa ya kamata ya kasance min babi aula alfasha ma ta shiga wa kana istimalu lafzul ghayrati fi shirki aula min istimali lafzul ghayrati fi zina sai zama kenan amfani da lafazin kishi a wajen shirka a wurin sa yafi dacewa fiye da amfani da shi a wajen aikata zina wa idan idza ja'alna ha li nafi al musharaka fi ma huwa haqqun lahu min ta'ati abdi yace ha ilawi dan muka sanya cewa wato a wannan kore tarayya ya shafi abin da yake da da'ar Allah ne da haƙin da'ar bawa ga Allah fa kad yadkhulu fi dalika ma yaf'aluhu al-abd min al-mubahati ala ghairi wajhi at-taqarrub daga cikin abin da ya shiga ciki shine abubuwan da bawa yake aikatawa na halas wadanda ba su da alaka da neman kusanci da Allah sai ga musu ma Allah bai su ayi suke فإن هذا لم يفعله لله ومرنا هو باوا بين su dan kusanci ga Allah kuma bacci da yake da cin abinci da sanya sutura da cirewa kuma hada falaysa min ghayrati Allah da ci wa safar rasul biha rabbuh tida kuma wannan abin da bawa yake yi Allah baya jin kishi akai wa aidan fal musharaka fi ma huwa haqqun lahu qad la yadkhulu fihi fi'l alfawahish wal muharramat sannan kuma tayyu a wannan ta'rifin nasu da suka ce tarayya da Allah game da abin da yake haƙi ga Allah tayyu ba su shigar da aikata alfasha da haramu ba idza lam yaqsid al-abd biha da'ata ghairi in ya zama san da bawa ke aikata haramu da alfasha ba yana yin su ne dan yi wa wani Allah da'a ba yana yi ne kawai dan radin kansa wa in kana muti'an fi halin shaytani ko da yake yin kawai mujarradin yin waɗannan alfasha da'a ce ga shaytan inna ma yadkhulu fihi ma fa'alahu min ta'ati lillahi wa ghairihi sai zama wannan abin da ke shiga cikin tarifin kawai shine abin da ya aikata na da'a don Allah da kuma abin da ya aikata na da'a don wani Allah sune kawai abin da Allah ke riki shi akan su sokoki barran wa nahu ya zama yayi ne wato na biyayya Allah ko makamancin sa wa ma hadha faqad yuqalu amma ana iya cewa bal kullu ma kana min tarki wajibin aw fi'l muharram duk abin da ke cikin wato aikata wani barin aikata wani wajibi ko aikata wani abin da yake haramun fa fihi musharakatul ghairi ma'ahu ma yastahiquhu min ta'ati abdi a cikin haka akwai yin tarayya ma Allah da wani sa cikin abin da Allah ya cancanta a mai da'a a cikin sa wa ala hadha fa yadkhulu kullu dhanbin da aka duk wani zunubi kenan yana shiga fi ma yagharu lahu a cikin abin da Allah yake kishi da shi sawa'un kana tarka wajibin aw wajibin ma aw fi'l muharram shin ya zama barin wani wajibi ne wannan zunubin wasa da sallah ne ko kuwa aikata wani abu ne na haram wa hadha al-ma'ana hasanun muwafiqun lish-shari'a wannan ma'ana ce mai kyau kuma ta dace da shari'a a ce duk wani abu da yake cikin sako da barna Allah yana kishin idan mutum ya aikata shi duk wani abu na wasa da addini Allah yana kishi idan mutum ya yi shi fa inna Allah yabghudu dhalika wa yamkutu Allah yana kin haka Allah yana fushi fa yakunu lafzul ghaira sai zama kenan lafazin kishi muradifan lil lafzil bughdi wal baqati was saqat ya dace da lafazin ki
da rashin so da Allah yake da fushi da Allah da yake da masu sabu walakin huwa a'ammu mimma yadharu fi urfi shari amma sai zama wannan ma'anar tayi fadi fiye da abin da yake bayyana na ma'anar da shari'a ta bai wallafin kishi haisu ja'ala ghairatuhu an ya ace almu'minu ma harrama alai yayin da aka sanya a cikin shari'a cewa kishin Allah shine mumini ya aikata abin da ya haramta gare shi waja'ala ghairatahu an yazni 'abduhu aw tazni amatu yace shi kuma Allah kishe shi shine yana kishi bawa ya aikata zina ko bai wata aikata zina domin ghairatihi daga kishin Allah an harrama alfawahisha ma zahara minha kuma baka shi sai ya haramta alfasha koyayya da kuma tasarini wa hadhihi alghairatu akhassu min mutlaqil bughd wannan irin kishin kebantacciya ce a kebance take ba duka gama garin ki ba illa an yuqala tarkul lishari'a sai dan an ce duk abin da aka bari za a fada a fade shi ba tare da an duk abin da aka fada game da ma'anar a fada ba tare da an kalli abin da hadisi suka fada ba wa amma tasmiyatuhu ghairatan huwa amrun istilahi imma an ce ma albughd da Allah yake uzunubai ghaira kishi ne to an fada ne istilahan an tsara zancen ne a bike shi haka wan niza'u fihi lafziyyu kuma akwai sabani akan cin a kira shi da suna ghaira ko a kira shi da suna bughd ko saqatu to wannan sabani ne a cikin lafazi kuma innahu zakara bayan da kushairi ya kawo wannan ta'arifin ko sai ya ambata an ba'dul mashayikh daga wasu shehunai madhhabaini fil ghaira ya ambaci mazhabobi guda biyu game da kishi ahaduhuma madhhabi na daya yatadammanu al-ghaira mimma la yadharu Allahu minhu bal yuhibbu ya dauke da irin kishi da suke da abinda Allah baya kishi akai Allah ma yana so wasani madhhabi na biyu yatadammanu tarkul ghairati mimma yadharu Allahu minhu shi kuma a cikin shi akwai barin yin kishi akan abinda Allah yake kishi shi wa yuhibbu al-ghairata minhu barin yin kishi akan abinda Allah yake so ai kishi akai wa ya'muru bi zalika barin yin kishi akan abinda Allah ya umarci ai kishi akai wa kaza wa kilahuma madhhabun madhmum wannan tafarkin guda biyu duka abin zargi ne ba mai kyau bane mutadamminun imma li tarki ma'murin yuhibbuhu Allah a ciki akwai barin abinda Allah yake so aw li fi'lin makruhin yakrahuhu Allah a ciki akwai aikata abinda Allah yake ki wa zakara min kalamihi wa kalam al mashayikh ma huwa hasanun maqbul ibn tayyib yake cewa daga nan kuma sai ya ambaci maganganu nashi na kansa da maganganun wasu shehunai masu kyau karbabbu fashtamala kalamuhu fil ghairati ala al-aqsami al-thalasa sai magana akan kashakashan kishi guda uku fal awwal min al-ghaira kishi na farko karahatu tawbatil asina daga cikin abinda ɗan ɗariƙa suke yi na kishi mara kan gado shine wai suna kyamar a ce masu zunubi suna tuba domin wai in ba a yin zunubin to wace gafara Allah zai yi ba sa so a ce masu zunubi suna tuba su ba su zunubi wa ibadihil muqassirina da tubar da bayin Allah suke yi wanda suka gaza a wajen ainihin wato bautawa Allah ha ina akwai ta'un ko akwai ta'un wa ibadatu amma abin da yake wata kada shi ne wa ibadihi karatu tawbatil asina wa karahati tawbati ibadihi almuqassirina in kuma ka ce ibadatul muqassirina sai da wato da kin da yadda suke kin ibada ta bayi masu gazawa wanda Allah zai cike musu ne da rahamarsa to ba sa son wannan kama zikira an-shibli kamar da aka mata daga wannan sufi wanda mun karanta a baya cewa an taba kai shi ma masah akali an taba kai shi sakatin asibitin mawukata saboda yadda ya birkice go wannan shi yake cewa annahu su'ida mata tastarihu aka ce kai yaushe zaka huta kala yace idza lam ara lahu zakira sai an waye gari na ga ba wanda yake ambatan Allah ba wanda yake tuba kowa ya hakura ni kadai nake ambatan Allah wai yana kishi da masu tuba yana kishi da masu neman gafara da haka ba zai huta ba sai ya zama babu wanda yake neman gafara wurin Allah duba gairin wannan magana jama'a dole a ce ya hukuci wa qala sai kushiri yace haka annashibli
ko hukiya annal shibli mata ibnul lahu an bada labarin cewa shibli din nan dan sa ya mutu kana sunuhu abul hasan dan nashi sunan shi abul hasan fa hazinat ummuhu alai uwa sai ta bakin ciki ta ji damuwa wa qata'at sha'raha ta daddade gashin ta wanda wannan ba kyau wada khala shibli al hammama wa tanawwara bi lahyati sai shibli shi ma sai ya shiga bandaki sai ya tsintsinke gemun sai ya lallata gemun sai ya daddace shi fa kullu man atahu mu'azziyan lahu qala eh hadha daga kowa in zo ya ganshi ya cire gemun sa sai aka ci algawta mallan yayi dai haka ya ababakrin fa kana yaqulu sai yana cewa muwafaqatan li ahli nayi haka ne dan mai daya da matata ta cire gashin kai ya kuma na cire gemu fa qala lahu ba'du sai wasu suka ce mishi akhbirni ya ababakrin lima fa'alta hadha to me dalilin ka qala yace alimtu annahum ya'uzzunani ya'uzzunani ala alghafla na san za su zo suna mini wato ta'aziyya akan alghafla akan wofantuwa wato a dinga nuna mini cewa to dinga tana Allah fa nayi hakuri sheke nake da alghafla din wa yaqulu suna cewa ajaraka Allah ta'ala kai hakuri Allah zai baka lada kamar suna tana mun ban san falalan lada ba ban tuna cewa akwai lada ba ajaraka Allah ta'ala fa fadaitu zikrahum lillahi ta'ala shine sai nayi fa fadaitu zikrahum lillahi ta'ala alghafla shine sai na sadaukar da wannan abin da zasu ga muni na ambatan Allah cewa na tuna Allah bilhiyati ta hanyar gemuna da na'aski gemuna da na'aski kamar nayi na sadaukar da shi ne a maimakon a ce ban tuna Allah ba qala ushiri yace wa adzana ash-shibli marratan wata rana ash-shibli ya kira sallah falam mantaha ila ash-shahadataini yayin da ya kure zuwa ga hayya ala ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah qala sai yace laula annaka amartani wallahi ba dan kai Allah kai kace in fadi wannan magana in kira sallah ba ma zakartu ma aka gairaka da in zo kira sallah na tsalake ashhadu anna muhammadar rasulullah ban so na ambaci kowa sai kai wannan duk maganganun wancan wato shehi ne wanda yake da akwai ta'addanci a cikin su qala ushiri yace wasami an-nuri rajulan yu'adhdhin wata rana an-nuri ash-shaykhu an-nuri yaji wannan mutum na kiran sallah fa qala sai yace ta'anatun wasam wasumul maut yace wannan ai suka ne da guba mai kisa da yaji an ce wai ashhadu anna muhammadar rasulullah wasami'a kalban yambu yaji wani kare na haushi fa qala sai yace labbaika wa sa'adaika na amsa maka na zo gare ka fa qila la sai aka ce mishi inna hadha tarkul lidini wannan farida ce fa innahu yaqulu lil mu'adhdhin fi tashahhudihi mutum ya kira sallah kace ta'anatun wasumul maut kace suka ne da guba ta mutuwa wayulabbi inda nibahil kilabi kare kuma ya haushi kuma kace mishi labbaika fasu'ila an zalika faqala sai yace ammal mu'adhdhin shi wancan ladani fa innahu yadhkuruhu ala ra'sil ghafla shi abinda yasa na kiyamaci kiran sallar shi saboda yana kiran sallar ne saboda mutane sun gafala dan me yasa za a ce sai an tuna mutane lokacin sallah shine haushin shi ya kamata a ce duk mutane suna tuna da lokacin sallah ba su manta Allah ba ce musu da ake ku zo ku yi sallah to wannan ya nuna sun manta da sallah to wannan shine abin da yake jin haushi a cewa shi wa ammal kalbu shi ko karan fa inna Allah ya kula ai Allah ne yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi babu wani abu sai da ya zama yana tasbihi ne ga Allah wannan abin da naji tasbihi ne ga Allah shi yasa ne kuma na amsa to kaji irin kwakyanar da suke yi jama'a wannan shine asalin dariqa da haka zaka ga masu yin shi dan kadan ne idan duk mutum ya hankali ji wannan dai Allah wa dare shi amma ko babban shehi da haka zan gane magana malam bayina mu Allah ya gafarta mai da yake cewa yan dariqa batattu kadan ne a cikin dariqa sauran galibin su kai masu bin al'ada ne da abin da suka shi ga ana yi da kuma abin da kawai suka saba da shi amma irin wannan kafircin da wannan barnan in ba mutum ya kai zindike ba zai daidaita ba duk wanda ya ji wannan yanzu zai ce kai Allah wa dare wannan wannan mummunan magana ce to ibn timiya zai zo ya warware dukkan wannan magana gaba gaba daya bayan daya sai ya warware ta magana mai tsawo sosai da haka zamu bar shi yayi mana wannan warwara a darasi na gaba insha Allah
sai mu saurara anan fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah.